Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yau Litinin 25 ga watan Fabrairu a shekarar 2020. Hadiza Kyari ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abinda muke tafa da shi ga kanan labarai.
To Hadiza ana ci gaba da jimamin mutuwar tsohon shugaban kasar Masar Hosni Mubarak wanda ya rasu a yau Talata. China da Korea ta Kudu sun samu ƙarin adadin mutanen da ke kamuwa da cutar coronavirus. A yau kuma Talata shugaba Donald Trump ke kammala wata ziyara aikin da ya kai kasar India, za ku ji ƙarin bayani.
To kanan labarin kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a yau Talata wata babbar kotu a birnin tarayyar Najeriya ta yanke wa tsohon kakakin jam'iyyar PDP Olusegun hukunci.
Kotu ta daure shi da zumar cewa ya san wannan kudin ba na halak bane. To ta inda suka fito ba shine a gaban kotu ba, a'a sanin cewa wannan kudin ba na halak bane kuma ya karba saboda haka suka daure shi.
Sai kuma rikicin siyasa a jihar Kaduna, inda a yau shugaban majalisar dokokin wato jihar Aminu Shagali ya sanar da yin murabus. Bayan haka kuma a jamhuriyar Niger, wasu kungiyoyin adago daga kasashen Afirka ta yamma sun fara gudanar da taron kwanaki uku a birnin Yamai.
Zaman taro wannan na kwana uku da za a gabatar don mu gano makasudin ainihin abubuwan da yake wakana na kashe-kashen dan adam da ake yi wanda yake mu ma'aikata mafi yawan mu mukan samu irin wannan matsaloli.
Muhammad Hafiz Baballe kuma na nan tafe da shirin noma. Sai kuma kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email. Amma yanzu ga Mahmud da cikakkun labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. Ana ci gaba da jimamin mutuwar tsohon shugaban Masar Hosni Mubarak wanda ya rasu yana mai shekara 91. Mubarak wanda ya taka rawa wajen tabbatar da wanzuwar zaman lafiya a yankin gabas ta tsakiya, aka kuma hanbarar da gwamnatinsa a guguwar sauyin da ta ratsa a kasashen Larabawa, ya rasu ne a yau Talata. Ya kwashi shekara 30 yana mulkar kasar ta Masar, kuma kamar sauran shugabannin kasashen Larabawa, Mubarak ya mulki Masar tamkar mallakinsa, inda aka zarge shi da baiwa ƴan uwansa da abokansa mukami masu mai kotare da yunkurin sa ɗansa ya gaje shi. A watan Janairun shekarar 2011, zanga-zangar adawar gwamnatin Mubarak ta barke a birnin Alkahira da sauran biranen kasar, wacce ta kai ga hanbarar da shi. Daga baya hukumomi sun tsare shi, aka kuma tuhume shi da laifin kisan masu zanga-zanga. A ranar 2 ga watan Yuni shekarar 2012, kotu ta same shi da laifin gazawa wajen kare rayukan ɗaruruwan masu zanga-zanga da suka yi bore, lamarin da ya sa aka ɗaure shi. An kuma sako shi daga gidan yari a watan Maris ɗin shekarar 2017. China da Korea ta Kudu sun samu ƙarin adadin mutanen da ke kamuwa da cutar coronavirus a yau Talata, yayin da kasuwar hannayen jari a Japan ta sake girgiza a karo na biyu, kwana guda bayan da kasuwannin hannayen jari a sauran sassan duniya su ma suka girgiza. Hakan na faruwa ne yayin da shugaban Amurka Donald Trump ya nemi majalisar dokokin Amurka da ta bashi dala biliyan 2.5 domin yakar cutar. Jami'an kiwon lafiya a China sun ce akwai mutum 71 da suka mutu, kana an samu su 508 da suka kamu da cutar, abin da yake adadin mace-macen zuwa sama da 2,600, kana wasu mutum sama da 77,000 suka kamu da cutar. Baya ga China, Korea ta Kudu ita ce ƙasa ta biyu da cutar ta fi shafa, inda mutum 1,000 suka kamu da ita, sannan 10 suka mutu. Ita ma ƙasar Iran ta bayyana cewa adadin waɗanda suka kamu ya kai 95, sannan 15 sun mutu. A yau Talata, shugaban Amurka Donald Trump da Prime Minister India Narendra Modi suka ce suna aiki kan wasu rijijiyar kasuwanci a tsakaninsu, bayan wata tattaunawa da suka yi a birnin Delhi a rana ta ƙarshe da Trump yake ziyarar aiki a ƙasar.
Prime Minister Modi is forging bilateral economic relationships that is fair and reciprocal.
Shugaba Trump kenan yake cewa Prime Minister Modi na yin hulɗar kasuwancinsa da tsafta. Tawagoginmu suna samun ci gaba a ƙoƙarin da ake yi na ƙulla wasu yarjejeniyar kasuwanci. Gabanin haka, shugaba Trump ya bayyana wata yarjejeniyar sayar da makamai da suka ƙulla da Indian, inda Amurka za ta sayar da dakarunta jirage masu saukar ungulu da wasu makamai waɗanda kuɗaɗen suka kai dala biliyan 3. Shi dai shugaba Trump ya kwatanta dangantakar da ke tsakanin Amurka da India a matsayin wacce ta ƙara kyautatuwa fiye da da. Shi ma dai Prime Minister Modi ya jinjina dangantakar wacce ya ce ta kai wani muhimmin mataki da ba taɓa gani ba.
To labaran duniya kenan muka saurara daga Mahmud Lalo. Yanzu kuma sai mu shiga likicin siyasa a jihar Kaduna dake Nigeria inda a yau shugaban majalisar dokokin jihar Aminu Shagali ya sanar da yin murabus din shi tuni majalisar ta zabi sabon shugaba Yusuf Zelani to sai dai a tattaunawar da Muhammad Hafiz Baballe yayi da wato da shi Isa Lawal Ikra ya ce turka-turkar siyasa ce ta raba Aminu Shagali da shugabancin majalisar
kunci ne wanda court sai kuma sharance idan har alƙali ya hukunci kuma aka tabbatar da laifin ya laifi aka musu hukunci
wannan majalisa ta jihar Kaduna wannan shine karo na farko wato daga shekarar 2015 da aka samu dama wa'anda ake ganin su ne ƴan adawa waɗanda ba MPDP ba suka yi shugabancin majalisar kuma shi Aminu Abdullahi Shagali shine da shugaban majalisa a shekarar 2015 wanda matashi ne kuma haka ya gama wannan wa'adi zuwa shekarar 2019 ba ta da matsala ba to amma a makon jiya aka fara samun rade-rade na samun matsala wanda wasu suka fara a cikin masu suka fara haduwa guri guda da yunkurin ganin sun tsige shi to abin ya dallafa aka wuce makon lafiya to shigowa wannan makon abin ya dauki zafi a jiya da daddare akwai irin abubuwan da suka dinga tasowa na kai komo irin ƴan siyasa har aka yanke shawarar akwai yiwuwar za a cire shi wanda da yawan mutane ba su sani ba sun labari ne na karkashin kasa to akwai yiwuwar wannan ne yasa shi shugaban majalisar dokokin jihar Kaduna Honorable Aminu Abdullahi Shagali ya aje mukamin shi amma abin da ya gaya jama'a shine ya aje ne dan radin kanshi wannan shi abin da ya fito fili to amma da akwai magana a karkashin kasa ta wani abu da ya taso wanda ba kowa ya san me ya faru ba
to wannan ban sani ba ko kuma ne ma labarai kuna da wani bayani haka da kuka samu daga wajen su ƴan majalisar na dalilin da yasa suka yi yunkurin tsige shi
eh to gaskiya sun gama zaman su lafiya wancan karan wannan kuma an ce wani abu ne da ya shafi mu'amala ta kuɗi a rade-raden da muke ji na karkashin kasa wanda wannan kuma wani abu ne wanda hukumance ba wanda ya fito ya faɗa
to izuwa yanzu wani hali ake ciki a majalisar dokokin ta jihar Kaduna
to bayan aje mukamin shi tunda ba za a bar majalisa ba shugaba ba an shiga zaman majalisa a wannan rana kuma hashi a kawun majalisar ya jagoranci zama wanda aka zaɓi sabon shugaban majalisar dokoki a jihar Kaduna wanda shi tsohon dan majalisa ne domin in banda 1999 zuwa shekarar 2003 babu majalisar da aka yi ba shi tun shekarar 2003 ya shiga gurin har yanzu shine Honorable Ibrahim Yusuf Zelani dan karamar kuma da gabi ne wanda dama shine mataimakin shugaban majalisar kuma an zabi wani dan majalisar da shi ma yake karan shi ne biyu Honorable Mukhtar Isa Hazo shi kuma dan karamar kumar sabon gari ne shi ashiya ta daya fito shi kuma Yusuf Zelani ashiya ta biyu a jihar Kaduna ya fito amma dukkan su dai ƴaƴan jam'iyyar da ke mulki wata jihar Kaduna jam'iyyar APC yanzu haka ma bayan an gama zaben ba tare da wani ta tangarda ko matsala ba da sabon shugaban majalisar da mataimakin nashi sun kai ziyarar mubaya ga gidan gwamnati a jihar Kaduna
Isa Lawal Ikra kenan a tattaunawar da shi da Muhammad Hafiz Baballe yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu
to ƴan takara bakwai da ke neman tikitin jam'iyyar Democrat domin karawa da shugaba Trump a zaben bana za su tafka muhawara a daren yau Talata a jihar South Carolina da ke kudancin Amurka Senator Bernie Sanders na jihar Vermont ne ya lashe zaben sharar fage da aka yi a jihar Nevada inda ya doshi samun mafi akasarin wakilan da ake bukata kafin a zabi dan takarar da zai kara da Trump a watan Nuwamba samun gurbi na gaba-gaba a tseren neman tikitin jam'iyyar ta Democrat kamar irin ta Sanders kan sa masu karawa a muhawara su mai da hankali kan dan takarar da ke gaba-gaba amma sakamakon wani binciken jin ra'ayin jama'a da aka gudanar a jihar ta South Carolina ya nuna cewa mai yiwuwa hankula su fi karkata kan tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden Muhawarar ta yau Talata za ta kasance wata dama ga 'yan takarar su nuna bajintar su domin jin hankulan masu kada kuri'a a jihar ta South Carolina. Majalisar Dinkin Duniya na neman tallafin dala miliyan 500 domin gudanar da ayyukan jin kai da za su taimaka wa fararen hula sama da miliyan 1 waɗanda suka makale a lardin Idlib da ake ta fada a Siriya. Kusan sulusun wannan adadi ko kuma mutum 900 sun tsere daga gidajensu tun watanni biyu da suka gabata suna neman inda za su tsira da ransu. Amma Majalisar Dinkin Duniya ta ce ga dukkan alamu ba su samu mafakar ba.
The fighting is now coming dangerously close to the area where more than a million are living in tents.
Mataimakin shugaban gudanar da ayyukan jin kai na majalisar Markat kenan yake cewa fadanda ake yi na ƙara kusantar yankin da sama da mutum miliyan ke zaune a tantuna. Fargaban mu ita ce idan hararen da ake kaiwa suka ci gaba da kusantar wannan matsuguni akwai yiwuwar a tafka asarar rayuka. Samaman da dakarun sire da ke samun goyen bayan sojojin Rasha ke kaiwa a yankin na Idlib a kokarin da suke na kwato yankin ya tilastawa dubun dubatan mutane tsirewa daga yankin na Idlib.
Gaida Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamar yadda kuka ji a Nigeria yau Talata wata babbar kotu a birnin tarayyar Abuja ta yanke wa tsohon kakakin jam'iyyar PDP Olusegun hukunci wanda aka same shi da laifin karbar kuɗi sama da naira miliyan 400 daga hannun kanar Sambo da Soki. Abokin aiki mu Yusuf Aliyu Harande ya tambaye wani lawyer mai zaman kansa barista Bala Usman inda yake karin haske akan hukuncin.
Hukunci ne wanda court ta yi kuma a sharance idan har alƙali ya hukunci kuma aka tabbatar da laifin ya laifi aka masa hukunci a ina ganin hukunci yayi kuma abinda zaka duba annan shine an dida na shari'an nan an kawo shedu an ka hujjoji daga baya kuma aka masa hukunci. Shi hukunci idan bai maka dadi ba zaka yi appeal. Mu a yanzu tunda bamu ga shi kansa kaje hukunci ba abinda ke fitowa su abubuwa ne kaɗan ake dan tsakurowa karanta ka duba baka duba bamu duba hukuncin yanda yake sosai kuli ba. So gaskiya ba za ka iya wata magana kyakkyawa kan cewa hukuncin nan ya yi ko bai ba.
To za a iya cewa wannan hukunci da aka yi an yanke shi kusan bayan shekaru hudu kuma wannan waɗanda ake zargin su da karɓan kuɗaɗe a hannun shi kana Sambo da Soki watan ba shi kadai wannan kakakin jam'iyyar bane akwai waɗansu 'yan siyasa irin su Attahir da Talatu Bahaura irin su tsohon ministan kuɗi a Yuguda to su za a iya cewa rashin ba a yi musu wani hukunci ba wannan bai zamana cewa akwai waɗansu tsararru da suka fi karfin shari'a ba kenan.
Shi wannan tsari muna tunanin cewa su ma ai tana cikin kotu. Ai akwai kotun cewa to lokacin da yake dauka mai tsaye ba hukunci ba amma duk wayannan wanda ka faɗa ba na tsammanin ba wanda ba kai shi kotu ba kuma ba taje shi ba amma da ƙarshe maybe a hankali su ma za mu su hukunci. Ni ban kalla wannan tsari da har yanzu babu wanda muke da labarin cewa an yi cajin sa kuma an cire shi. Su ma muna tsammanin cewa in dai har shari'a ana ci gaba da yi su ma za su su ma za a mutu hukunci gwargwadon laifin da suka aikata.
To amma idan aka duba za ga cewa kamar shi a Metu ya faɗi cewar waɗannan kuɗaɗe da ya karɓa an karɓe su ne da sa hannun shugaban ƙasa na wannan lokacin Goodluck Ebele Jonathan. Ana iya cewa shi Goodluck ba shi da wani laifi kenan a wajen fitar da waɗannan kuɗaɗe?
To wannan abu shine abin da yake damun masu duba harkoki na shari'a cewa idan ainihin kuɗin nan wanda ya bada furban din shine shugaban ƙasa kuma shugaban ƙasa ya turawa mai ba shi shawara kan harkokin tsaro shi kuma ya raba so abu ne wanda yake da sargaɗiya. Amma dai abin da na fuskanta a wannan shari'a kuwa ɗaya ne cewa shi Metu abinda makaranta ne zai wanda ya dan fito shine kotu ta daure shi da zummar cewa ya san wannan kuɗin ba na halak bane. To ta inda suka fito ba shine a gaban kotu ba a'a sanin cewa wannan kuɗin ba na halak bane kuma ya karba saboda haka suka daure shi.
To mai shari'a ana iya cewa kenan ana dukan jaki ne amma kuma garji da an shaye kuɗi kenan?
Ne ko da a ce akwai alamun ana dukan garin su amma a wannan yanayi da ake magana kai shine ai magana ake ba wai kuɗi ne aka ba shi wanda yake ya cancanta ya same su ba kuɗi ne waɗanda ake cewa ya san cewa kuɗi ne ba na halal ba sannan kuma ya karɓa amma dai akan mutane waɗanda suke ba lauyoyi bane ba na shari'a bane ba abin da suke so shine ya kamata a ce shi kansa shugaban ƙasa Goodluck Jonathan wanda ya ba da kuɗin an bincike shi an tambaye shi wannan kuɗin ne mai dan har yanzu akwai mutane da sun cewa wannan kuɗi da ake magana kuɗin san makamai ne ba na makamai bane.
To madalla a gaida Yusuf Aliyu Harande. Wasu ƙungiyoyin ƙwadago daga ƙasashen Afirka ta yamma sun fara gudanar da taron kwanaki uku a birnin Yamai na jamhuriyar Niger da nufin tattaunawa wato na matsalan tsaro da ta'addabi al'ummomin wannan yankin. Wakilin muryar Amurka a Yamai Suleiman Muni Barma ya aika mana da ƙarin bayani.
La'akari da yadda matsalar tsaro ke barazanar hanawa gwamnatoci aikewa da ma'aikata a yankunan da ke fama da har-haren ta'addanci a ƙasashe da dama na Afirka ta Yamma yasa hadaddiyar kungiyar kwadago ta CDTN shirye wannan taro domin duba hanyoyin taka burki ga wannan matsala wacce tuni ta jefa ma'aikata da dama cikin zaman kashe wando yayin da wasu ke cikin zaman ɗarɗar kamar yadda mataimakin sakataren CDTN Mutar Malam Idi ya bayyana mun
tun daga babban biro na duniya na aiki da babban kungiyar ma'aikata ta duniya hadaddiya da ake kira CAC da sauran sindika na kasashe da makwabtan mu gabaki daya abinda ya sashi su Najeriya da France da wanda suke Italy Faransa da wanda suke Cameroon da wanda suke Chad da wanda suke nan Benin da suke Burkina da wanda suke Mali da dukkan dai kasashen mu na nan Afirka ta Yamma zaman taro wannan na kwana uku da za a gabatar don mu gano makasudin ainihin abubuwan da yake wakana na kashe-kashen dan adam da ake yi wanda yake mu ma'aikata mahi yawan mu mukan samu irin wannan matsaloli muna da sojoji muna da yan sanda muna da dukkan irin wanda ya dace wanda da su ne zamu yi zaman taron wannan ko wanne ba mu ra'ayi na ya rage musu kayan aiki ne ko wani abu ne ko ku akwai hanyoyin da za a bi da ya kasance wannan zaman lafiya ya samu
muhimmancin wannan maudu'i yasa kungiyar kwadagon tarayyar Najeriya aiko da tawagar musamman domin halartar wannan haduwa a ƙarƙashin mataimakin shugabanta Dr. Nasir Idris
idan akwai matsala a ƙasa ba yanda za a yi al'amura su ta yadda ya kamata saboda haka mun ga ya dace gare mu mu fito mu ba gwamnatoci shawarwari saboda mu ne a grassroots muna tare da al'ummomi muna kuma tare da ma'aikata saboda haka duk wasu matsaloli wanda suke faruwa dole muna da labari to idan jami'an tsaro ba su da labari su zamu da muke tare da al'umma ƙasa al'ummomin za su za kudin matsaloli su gaya mu da mu kuma mu gaya mu gwamnatoci domin a dubi hanyoyin da za a magance waɗannan matsalolin
da yake jawabi a yayin bikin bude taro ministan kwadagon jamhuriyar Niger Ben Omar Mohammed ya yaba da wannan yunkuri domin a cewar sa halin da ake ciki a yau a yankunan karkara ya kai matsayin da kungiyoyin kwadago za su yi wa hukumomi lafiya domin neman mafita
yau kuka duba ko gani makarantu da yawa suna nan suna rufiya saboda me saboda wa'annan kungiyoyi suna nan suna kawo hari suna nan suna ɗaukar mutane suna kashe musu suka ba sa bari su yi aikin su haka kazalika ma'aikatan likita haka kazalika ma'aikatan noma to shi yasa kenan wagga kungiya ta tashi ta ce za ta kawo nazari a taimaka a huskan wagga kungiya ta duniya wanda muke cewa organization international travel labor organization za ta kawo ma kasashenmu masu kokowa da wannan ta'addanci ya za mu waye gari mu kare da wannan mushkila zance na tsaro na kowa ne
a yammacin Alhamis mai zuwa ne ake kammala wannan taro da aka bayyana cewa zai zo da wata sanarwa mai kushe da kiraye-kirayen zuwa ga kasashen duniya akan bukatar su dubi yankin Afirka ta Yamma da idan rahama Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
to a gaida Sule Mumuni Barma har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogon mu anan yana cewa minti 10 da minti 18 na safe ga shirinmu na gaba
noma tushen arziki
noma tushen arziki
Jama'a assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa kamar yadda wasu ku suka ji a makon da ya gabata mun fara kawo muku tattaunawar da wakilin Muslim Mumin Barma yayi da mai bawa shugaban Niger shawara akan noma da kiwo Dr. Manzo Abubakar inda yayi mana ƙarin bayani akan noma a ƙasar tun daga lokacin da ta sami ƴanci zuwa yanzu a wannan makon Sule ya fara da tambayar sa ko yana ganin an samu ci gaba a harkar noma a ƙasar
a gani na gaskiya noman mu yana kaman ci gaba amma har yanzu da akwai kurakurai da yawa wanda yake haka yanzu a wannan lokaci yau kusan shekara 9 kenan akwai wannan tsari na siyasa na Niger City da Niger wadda niyya ce wadda shi shugaban kasa ya sa gaba kuma wadda ya hudota cikin ince tsarin shi na yanda zai tahiyar da mulki in an zabe shi tun a wannan lokacin ya ce shi ya yi imani da cewa Niger na iya ci da Niger kuma wannan kowa ya sani cewa abu ne wanda ake iya tabbatar da shi to yanzu shi kusan shekara 9 da aka yi ake cikin wannan tsari akwai inda aka samu cigaba da yawa kuma akwai hallo kurakurai da yawa wanda suka rage dan a cimma wannan guri saboda Allah
wadannan irin kurakurai ne wannan
to kurakurai dai abun da ya shahi kaman zartas da shi ne ya tashi a hazaka kamar yanzu in ka dauki abun da ya shahi yanda za a bunkasa guraren in ce kaman makiwata makiwata ko kuma ma'aikata ma'aikata ta ta noma da kiwo kaman in ce ferma kenan ina ce farm kaman manyan gonaki ne kuma da manyan gurin da ake kiwon dabbobi da kuma yanda za a tahiyar da wannan kin so garake ne mai amman bancin wannan garake ne wanda ana iya samun madara ana iya samun kaman yanzu kwayaye ana iya samun abin da ya shahi dabbobin ma da za a iya kaiwa dan saboda ai amfani da su wajen mayanka da sauransu wannan sun ake cewa farm tunda shi ka san shi noma in ya zamanto ba a huce ba wannan matsayin na inda za a cine kawai to ya zamanto noman ka cine shine kawai na noman kare kai ne ake yi to shi kuma noma kowa sani a duniya duka shine mabudin arziki kamar yanda na hadi da farko no daga noma ne duka wani ayyuka aka koye shi da shi noma da kiwo su suke bada damar da za a tahiyar da wasu ayyuka to a yanzu ka gani wannan kurakuran su ne shi shugaban kasa wajen yanda za a bunkasa noman nan ya zamanto an mahin karhin abin da zan muci mu zo ga abin da zan iya sarrafawa da abin da zan iya kaiwa kasuwa da abin da zai kawo mana kuma wani arziki wata riba bisa kan wannan abin nan noma ko na kiwo wanda akai to nan ne aka zamne nan ne ba a san ba wannan karuwa da yawa sai dai kawai abubuwa dai ake dan gulgudawa wanda yake ni na yi imani a yanzu yanda aka habbaka tahiyar da aikin noma ya kamata a ce mun kai kaman matsayin da yau akwai ma'aikatoci wanda yake suna su na sarrafa albarkacin gona ne ko kuma na sarrafa albarkacin kiwo ne amma ya zamanto har yanzu ka gani in ka lura yanzu abin da ya shahi abin sarrafa kayan noma banda abin da mata suke na hannu babu wani wanda za a ce kamfani dai gashi ya zama ya dauki mutum in ce 60 zuwa 70 wanda yake ma'aikata ne a gurin wannan alhali yanzu ka dauki kasashe na kusan mu zaka gani cewa akwai kaman Mali kaman Benin wannan gaskiya kamfanonin nan su ne suka kahiyawa balle kuma mutanen ma da suke cin moriyar wannan kamfanonin kan sun zamanto ma'aikata ne wanda yake sun kwari kuma abin da za a kawo mana zaka gani muna da shi sai gani da tunda mu ba mu iya sarrafa shi ba ba mu iya bayin kamfani wanda zai tsaya cikin tsanaki cikin yanda ake so cikin kiyaye ce kaman ingancin abun cikin kiyaye lahiyar shi an kama mutane a duk lokacin da suke so sai gani mu abun gashi muna da shi amma yanzu ka dauke tumatir zai gani cewa wani lokaci zub da shi ma ake amma ba mu da hayyau a ce yanzu ma'aikatar da take sarrafa tumatir dan a samu ko ruwan tumatir tumema wanda za a yi wannan da lokaci ya huce wata ɗaya zaka gani cewa abinda zaka sai tumatir ya limka da limka saboda kaga wannan kenan ba ci gaba bane ba alhali kuma wannan tsari yana da wannan abun a kushe sai dai kawai ba a zartar
masu sauraron mu anan zamu dasa aya a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku je mu dauke da ci gaban shirin yanzu a madadin bakon namu Dr. Manzo Abubakar da wakilin Muslim Mumin Barma da ya tattauna da shi sai Julie Leathers Gresham da ta taimaka wajen hada mana sauti Muhammad Hafiz Babala nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu
to madalla a gaida Muhammad Hafiz Baballe yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonnin da kuke aika mana ta hanyar email
A yau sakonmu na farko ya fito ne daga Lawal Sani na Kawo. Yace a gaskiya ba ma bukatar kafa ɗan sandan jihohi kamar yadda gwamnatin jihar Kano yake bukata domin ba za su haifar da abu mai kyau ba. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Sani Muhammad Chindo. Yace tabbas gudanar da azumi da yin sallah nafila raka'a biyu da yin addu'o'i don neman zaman lafiya da kawo ƙarshen Boko Haram da al'ummar jihar Borno suka yi yayi daidai. dama ya tabbata a cikin addinin musulunci cewa duk lokacin da wata masifa ta taso kan mutane suna iya yin ayyukan alheri da nufin Allah ya dauke musu wannan masifa da suke ciki daga ƙarshe Allah ya kawo ƙarshen wannan masifa amin summa amin sai kuma sakon hadin gwiwa daga Hassan Dogon Faci da Kasimu Abdul Saulawa suka ce muna jinjinawa rundunar ƴan sanda ta jihar Katsina a kokarin su na magance matsalar tsaro da ta addabi jihar mu babu shakka rundunar tana samun nasarori akan jagorancin commissioner ƴan sandan jihar Stata Sanusi Buba muna fatan Allah ya kawo mana ƙarshen wannan matsala ta rashin tsaro amin su kuma ƴan bindiga muna yi musu addu'a Allah ya shirye su da kuma ba su ikon dainawa daga nan sai sako daga Aliko Auta yace salam VOA Hausa ziyarar da shugaban kasa zai kawo Allah ya sa ta haifar da alheri sai sako daga Alhaji Umar Forever Gashuwa yace salam VOA Hausa ta malam ba ta wuce amin al'ummar kasar Italia muna taya ku addu'ar Allah ya sa zaman farko da kuka fara a cikin kasashen Turai da aka samu mutane da dama dauke da cutar coronavirus ta kawo ƙarshen cutar a kasar da ma duniya baki daya sakonmu na ƙarshe hadin gwiwa ne daga Ummu Yayar Kabiru da Amina Muhammad Karaye da kuma Kabiru JK Karaye suka ce hana ci da sayar da naman daji a kasar China wanda gwamnatin kasar ta yi hakan yayi daidai saboda cutar coronavirus ta samu asali akan ciyaciyar naman daji barkatai to jama'a ku ci gaba da kasancewa tare da mu a kullum godiya muke yi huta lafiya
a gaida Binta S Yaro da musikin masu sauraro yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da takaitattun labaran duniya
Kasar Masar ta shiga yanayi na jimami bayan mutuwar tsohon shugaban kasar Hosni Mubarak wanda ya rasu yana mai shekara 91 Mubarak wanda ya taka rawa wajen tabbatar da wanzuwar zaman lafiya a yankin Gabas ta Tsakiya aka kuma hambarar da gwamnatin sa a guguwar sauyin da ta ratsa kasashen Larabawa ya rasu ne a yau Talata ya kwashi shekara 30 yana mulkar kasar ta Masar kuma kamar sauran shugabannin kasashen Larabawa Mubarak ya mulki Masar tamkar mallakin sa inda aka zarge shi da baiwa ƴan uwansa da abokansa mukami masu maiƙo tare da yunkurin sa dan sa ya gaje shi China da Koriya ta Kudu sun samu ƙarin adadin mutanen da ke kamuwa da cutar coronavirus a yau Talata yayin da kasuwar hannayen jari a Japan ta sake girgiza a karo na biyu kwana guda bayan da kasuwannin hannayen jari a sauran sassan duniya su ma suka girgiza hakan na faruwa ne yayin da shugaba Donald Trump ya nemi majalisar dokokin Amurka da ta bashi dala biliyan 2.5 domin yakar cutar jami'an kiwon lafiya a China sun ce akwai mutum 71 da suka mutu kana an samu wasu 508 da suka kamu da cutar abin da ya kai adadin mace-macen zuwa sama da 2,600 kana wasu mutum sama da 77,000 suka kamu da cutar a yau Talata shugaban Amurka Donald Trump da Prime Minister India Narendra Modi suka ce sun aiki wato suna aiki kan wata yarjejeniyar kasuwanci a tsakanin su bayan wata tattaunawa da suka yi a birnin New Delhi a rana ta karshe da Trump yake ziyarar aiki a kasar gabanin haka shugaba Trump ya bayyana wata yarjejeniyar sayar da makamai da suka kulla da India inda Amurka za ta sayarwa da dakarunta jirage masu saukar ungulu da wasu makamai waɗanda kudaden su suka kai dala biliyan 3 'yan takara bakwai da ke neman tikitin jam'iyyar Democrat domin karawa da shugaba Trump a zaben bana za su tafka muhawara a daren yau Talata a jihar South Carolina da ke kudancin Amurka
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci sai kuma an jima da daddare da misalin karfe 9:30 agogon Nigeria, Niger, Kamaru da Chadi wato karfe 8:30 kenan agogon Ghana za mu sake dawowa da wani sabon shirin yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma Mahmud Lalo da ya karanto mana labarai da kuma Julie Lavers Gresham da ta taimaka wajen hada shirin da ma injiniyan namu na yau Gasta ni Hadiza Kyari ke cewa ku huta lafiya sai mu hadu insha Allah a cikin shirinmu na dare yanzu sai a dakace shirin yau da gobe